أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله. يوم كمان دي يدك وسني كائدة رسو بدودة رلا هدي أنا قبضة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نا الشيخ محمد نصر الدين الألباني و amma da gabaya kuma ɗan wasu kai shawara cewa ya kamata a ɗan kawo wasu shubuhohi wanda galibi waɗanda ba sa son adalci, waɗanda bisa so a bi sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suke karanta madani a matsayin istosi ko a huduba na juma'o'i ko na idi ko na wasu mashahiri dai daban, ko kuma a matsayin wa'azi ko kuma a tarurruka haka, misali kamar taron maulidi da wasu tarurruka dai wanda shari'a ba ta rama ma da asalin abin ba kuma ballanta na abin da za a karanta mu dai. To shi ne malam ya kawo cewa akwai wata kissa ta ƙarya wanda ta watsa a bakunan masu wa'azi da masu kissofi da mutane wanda suke so su ba da labari cewa wai an shar'anta jiran sallah ne a lokacin da annabi ya isra da mi'raji. Mun tabbata a Qur'ani akwai suratul isra wanda an kawo tayyin manzon Allah da ya subhana allazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. نص القران يا كاتا هي ده منزان الله daga makka zuwa baitul maqdis sunna ta manzan Allah kuma ta nuna daga nan kuma zuwa sama da bako. Wannan hadisi ne wanda suke ingantattu wanda har wasu daga cikin yan bid'a sun so su soko shi ba, cewa wai manzan Allah wannan abubuwan da ya gani lokacin da ya miraji wai a mawarije daga cikin matsiro ne shugaban akwai ɗan Ahmadiyya wanda su ɗan Ahmadiyya har a yanzu ba ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa abubuwan nan da ya gani ba a ido ne a warkin ne ya gani na kadara amin ayati rabbihil kubra, ba su yarda da cewa wai da idan ne ya gani ruhiyatu manam ne suka ce kawo mawarki ne ba ya kaza tambayi. To duk malamai na sunna sun yi ittifaqi manzon Allah in gadi ba na amina to ba hawiya ba kaga ba darsin da muka yi darsi na wajen 40 da wani abu sai kuma tabbas an yi isra'i da shi kuma an yi mi'raji da manzon Allah kuma ya ga abin da ya gani a walike ba cikin barci ba kuma ba imamu ba wai haka yace aigo abin da ya gani a ba a mawliki ba ne ya gani a walike ne ido da ido da haka jinan ɗan Ahmadiyya kare su ta kare wa ma ashbaha zalika min al-firaq ibala da abin da ya kama da haka daga cikin kungiyoyi waɗanda suke fatattu. To jiya mun kama maganganun manya-manyan malamai na hadisi wanda suke nuna cewa magana akan cewa wai an shar'anta an shar'anta kiran sallah ne a sama ta bakwai ko hutun sama ta bakwai, wannan maganar ƙarya ce ba ta inganta ba. Duk inda ka ji an kawo nan kisan ƙarya ce ba a sama ba aka shar'anta kiran sallah, a ƙasa aka shar'anta kiran sallah. Kuma malam zai kawo hujjoji ba shi nan manyan malamai sun ƙaryata ta jiya duk buka zo ba tana da yawa dai akwai su al'imamu Daraquluni akwai su Ibn Hammakan akwai irin su al-Imam al-Mizzi akwai irin su Ibn Hibban akwai irin su Ibn Adbi irin su al-Imam Suyuti manya manya malamai da kuka sani na sunna sun rawaito a littattafan su wanda su bayyana mutane irin mazajen da ake karbar riwayar su kuma da irin mazajen da ne duk malamai wanda suke kula ma ul jarh wa ta'dil sun tabbatar cewa ba a karbar riwayar su, misali in ka dau abdu'afa wal matrujina na al-Imam Daraquluni ya tabbata su da cewa wannan marawacin wanda ake ce da shi ne Ziyad ibn al-Munzir ta tattan makareci ne kuma bayan wannan dan shi'a ne haka. In ka dau al-Imam an-Nasa'i shi ma cikin abdu'afa wal matrujina shi ma ya tabbata su da cewa shi wannan marawacin na hadisi wanda duka kissa tana shi bayani akan shi wanda ake ce da shi Ziyad ibn al-Munzir yace shi iyun kana shi iyun ko kuma kana rafidiyya ya zamanto dan shi'a ne ya ba wal hadisi yana daukan hadisi na ƙarya ya kirkiro shi sai daga manzon Allah ko kuma an ka fara lalwan sahabi ya juyi ya jingina sai zuwa Aliyu ibn Abi Talib. To yanzu ma ne yake cewa bayan wannan kissa mun nuna mutane da cewa ƙarya ba ta inganta ba. To yanzu kuma shine me ya dace tunda an yi annabi hin ya al-isbat. To mun ne yake cewa to ga hadisai ne wanda suka inganta cewa yaushe ne aka shar'anta kiran sallah a majalisi a wani sababi ne aka sami kiran sallah kaga sanya ƙaryata hadisi ne na ƙarya wanda yake nuna cewa an shar'anta kiran sallah a sama yanzu gashi nan kuma mallan yake cewa ina ga wannan zamu tashi kaman dan mi fasil go zamu tashi darasi na biyu dangane da hukumcin hakikanin bayani akan cewa wai a ina aka shar'anta kiran sallah a majalisi a sama ko a ƙasa hadisin ƙarya ya ce a sama hutun sama ta bakwai aka shar'anta kiran sallah malamai sun yi raddi nuni cewa hadisin na ƙarya ne da inganta ta kowace fuska da inganta hadisi ne na ƙarya babu inda aka nuna a musulunci an shar'anta kiran sallah a sama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi miraji babu inda aka yi magana kiran sallah guda da ikama kawai maganar da aka yi shine an ba wa manzon Allah sallah da lokaci 50 ya koma ya nemi rangwame tare da shawarar annabi Musa aka rage mishi biyan har lo sai ke koma aka rage biyan har aka zo nawa har aka zo biyan annabi Musa ya ce wa manzon Allah ya koma ya nemi rangwame ai al'umma ta an tsora mata kasa da haka mata kasa galibin su duk sai kawurki ballantana al'ummar kaman wanda za ta zo ta karshe wanda ba su da karfi biya suna da taurin kai suna da kaza annabi ya ce kawai ina jin kunyar ubangiji na da yawan neman rangwamen da nake yayi yawa dan haka kawai wannan sallar da aka bani ni na yarda da ita kawai duk wanda yake cikin al'umma ta inda yayi imani da ni to zai iya duk wanda kaga kenan bai iya ba dama menene dama manafiki wanzu yan kwaci nan za mu shiga hujjoji wanda suke nuni cewa abin da ya inganta a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ga yanda aka samu kiran sallah kuma ga lokacin da aka shar'anta da kuma ga sababin da aka same ta yanzu ma da kenan tunda yayi annabi ne zai yi kenan al-ithbat kenan go mana yace rabi an magana ta hudu ma san haji qissati bad'il azan abin da ya inganta dangane da labarin fara kiran sallah magana da ake dai kusai yaushe ne aka fara kiran sallah a musulunci go makaryatan riwaya suka ce wai a sama aka shar'anta kuma wannan sun jingina shi ne dangane da wai girmama manzon Allah dan Allah mallan gari ga wai ka rasa hanyar da zaka girmama manzon Allah ita hanyar kirkira na ƙarya ne maimakon Allah shi ya girmama shi shi kanshi manzon Allah ya ba da labarurruka da yawa wanda suke nuna cewa mun fahimci cewa annabi yayi kowa daukaka da daraja a wajen Allah mallan yake cewa al-qissatul ula qissa da farko laqad bawwaba al-bukhari baban fi kitabil azan tabbas al-imam al-bukhari ya bude babi mai muhimmanci a cikin kitabul azan babi ne wanda yake magana akan kiran sallah da tada iqama qala fihi ya al-imam al-bukhari a cikin wannan babin yace babu bad'ul azan farkon karade wannan babi ne wanda yake nuni akan farkon kiran sallah farkon kiran sallah yani fil islam thumma zakara fihi hadith ibn umar sannan a cikin hadisin sai ba da labarin hadisin abdullahi dan umar in ka diba hadisi na 604 za ka ga haka haisu kala inda al-imam al-bukhari yace haddathana mahmud ibn ghailan kala haddathana abdurrazzaq kala akhbarana ibn jurayj kala akhbarani nafi' annabi umar kaga annabi umar nafi'u ba wanda bai san shi ba menene nafi'u almajin abdullahi dan umar ne ko kuma shi ne kalkuma nafi'u ne wanda al-imam malik yake karbar riwaya a wajen shi nafi'u tabi'in مالك تابعي التابعين ان عبد الله بن عمر صحابين ان من زن الله قال اكبرني ونني قالنا ابن جريج من قال ابن جريج يتي اكبرني نافع يبان لاباري ان ابن عمر للي عبد الله بن عمر كان يقول يا زمن تو هنا تيوا كان المسلمون حين قدموا المدينة للي المسلمين لوقتين ده suka zo Madina ma'ana da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina fa tahayyanuna as-sala fa ta ayyanuna as-sala laysa yunada laha sun zaman to kawai lokacin sallah yayi sai su rika cewa to lokacin sallah yayi ba mun gani to yan uwa lokacin sallah yayi to kai dan uwa lokacin sallah yayi sai suke sanar da juna yace laysa yunada bis-salati alaktin ba a kiran sallah laysa yunada laha ba shar'an ta kiran sallah ba san baya za a kira sallah fa takallamu yawman fi zalika wadarin abin ne da me yadda suka tattaru lokacin sallah yayi kuma kowa yana cikin aiki to he wasu daga ciki suka ce wai ku tsaya kai sallah fa abu ne wanda yake mai muhimmanci kamar yadda manzon Allah ya karanta su da mu cewa bayan tauhidi babu wani al'amari wanda yake girma a wajen Allah kamar sallah saboda an tambaye manzon Allah a hadisi al-muttafaq ala sahihi wanda aka rawaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud yace kullu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyul a'mali aqbalu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne wanda yake ɗaukaka a wajen Allah wanda yayi bibinci a wajen Allah, sai annabi ya tambaye ne as-salatu fi waqtiha, tambaya uku ne banna buƙatar in ka saura sallah a ayakuna, duka ayakuna na ibada ba abin da ya kayyana sallah, kawai in ka ware kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasul ko ashhadu, to ba abin da ya kayyana sallah a wajen Allah. To ne wannan sahabban ne suke cewa kai sallah ba abin da yake muhimmanci kuma tana da daukaka, kuma yanda manzo Allah yake matsa akan ta kadiba ga sabbi da darajar sallah, wa annabi sai in ba dan jin tsoran yara da mata ba, da na dan wani tubiri na kasa bai ba kasa bane ke ta wani dan kara tubiri na kara kamar a ganga makara diya kenan ko eh a kunna saman nashi a kunna mashi wuta in je in rika kona gidajen wanda bissa zawa mai sallar isha tare da su a jami, to abin da ya hana ni in yi haka annabi sai kawai sabida mata da mana wanda ba ta wajaba ba akan su kun gani, yace da yanda zan yi annabi sai da yi an ga mana kara din biye sai in kunna mashi wuta sai in dau wasu mutane yan kadan yan mata tare da su masallaci ya tina he inna da wani iman yawa mutane sallaci ba shi annabi zai bar sallar mun gani ya je a daidai lokacin da ake sallar jami'i ta isha ya kona duk gidajen mazajen Madina wanda bisa zuwa sallar isha tare da shi, annabi sai kawai abin da naji tsoro shi ne mene mata da yara, to amma he suke tattaunawa he suka cika fakala ba'dhum eh wasu daga cikin su suka ce ittakazu na qusan yaku, da wannan tattaunawa da kuke akan ya za a yi a san wai in lokacin sallah yadda za a sanarwa mutane a yi watsi da aikin mu zo yi sallah, sai wasu suka ce mu gire ga shawarar da zamu ba ku sai taka zuna kusa ya kukuriki karaurawa ma misala na kusan nasara irin karaurawa ta nasara, ma'ana kuriki karaurawa ma in lokacin sallah ya kurika karkata ta irin yanda kiristawa in lokacin addu'a su yi ne sai ina so ne wannan wanda ake kada muku alafai sha'airu ta'budiyya ne lidinin nasar na'am alamomi ne kaga ne na bauta a cikin addinin kiristawa, kiristawa ne in lokacin addu'a su yi mun gani sai su kada karawarwa duk wani mutum wanda yake bisa kan addinin kiristiyani to zai zo ya addu'a, to shi ne saboda tsabar turawa dan kasan sun tsani musulmi saboda tsabar mulkin mallaka shine wasu ka muku wai a matsayin wai in lokacin shiga lakwale ya kada karawarwa, wanda kuma manzon Allah ya tabbatar cewa shi aljar ne zama ru shedani ina wannan karawarwar da ake buga talaba annabi ya tabbatar a sunna shine algaitar shedani shi kuma duk abin da kaje an ce algaitar shedani to za a kira yake zo abin da ne zai saba Allah da manzon Allah, to da haka ɗan kwaki nan anan tazirkin da zan buku in ma kana da kwal to kanka zaman to cikin masu kada karawarwa iwa yadin da zaka yi in zaka kada karawarwa sai yanda zaka yi kabaci ya zama to ba kai bane zaka girgiza ta ina fata kun fahimta ne ina kun tabbata saban saboda wani hidan haram mu ce ko to iwa yanda zai zama to kai dai ba kai bane karke ne ka girgiza ya wa ne ka wannan su tsari ne ke jiga ne idi ba ko kuma da kankan ko ka dani wata asal ta gariya ga ko karke ne kai dai a cikin ne zaka kara, to dan haka ɗan uwa he wani daga cikin su he ta ittaka zuna ku zan yoku ko yake karaurawa mana misalan na kusan nasara filiyan da kiristawa lokacin ibada su yayi suke karkada karaurawa, wa qala ba'dhum eh wasu kuma daga cikin mutane suka ce bal bukan misalan karni al yahud sai suka ce a ku samu kaho yahudawa in lokacin bautar su kaho suke kaga ne su kwaro su shi can baki san sai su bude shi ina irin na wannan ne ake ce mishi algaita, masha Allah irin na algaita kuma inda ake busa ne su tsororo ce don aka busa ya dau kara dogo kamar yanda kuka san dai kawo ko da a filim haka ana busa shi, to yahudawa in lokacin sallah sai su kawo suke busa, to duk wanda yaji duk inda yaji ya sani lokacin mene lokacin ibada yayi eh wani yace a kawai ku je kuma a tsira muku kaho ko ku sayo kaho irin yanda yahudawa su ma suke busawa in lokacin ibada su yayi, ba kana Umar ya Umar dan kaddar he tai ala ta abas ala ta ba'suna rajulan yunadi bis salati yoi buku ai ga wani mutum ya kira mutane zuwa sallah nan mu lura da wani abu guda ala ta ba'suna rajulan yunadi bis salat yana nini irin wannan kiran sallah da muke magana akan shi, buku ai ga wani mutum mai ya san hikimar da zai kawai ya kira mutane su zo su yi sallah, ba ana nini wannan lafazi wanda zai zo a shara ko kun bayyana abin da yake ni ku ai ga wani mutum mana kawai ya kira mutane ya ce musu ku zo lokacin sallah yi ya ku mutane ku zo ai sallah, abinda Umar dan kada bai ce ni ya hita a sai ne ko a sayo karaurawa an yi kaman sace ne da ni ne da kiristawa ko a sayo kaho an yi kaman sace ne da yahudawa ya ce yau da ai haka ko gwanda ku aika wani mutum ai yaje hawo wani dud kawai kira muku mutane lokacin sallah a zo ai sallah, ita sun kullura a cikin su babu wanda ya bada hujja ne suka bada ra'ayika ana neman solution ne ya za a yi musulmi sun kasa gane solution ke in lokacin ibada sai ya za a yi a sanarwa mutane dan a zo a yi tare kale zaman to wannan in suka yi suka shiri wasu su zo su kuma za a samu ne a tafarru kuma za a saba kaidar Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru hal za a saba kaidar Allah da yake wala takunu min al-mushrikin min allazina farragu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun ga gani yahudawa Allah tsine musu albarka saboda sun kalka su kashi 71 kristawa Allah tsine musu albarka saboda sun kalka su kashi 72 Allah madaukakin sarki ka dartar da mu Umar dan kada bude wa wannan fa kana rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal qum fanada bis salat ya kai bilal tashi kai kiran sallah abinda annabi yake ni irin kiran sallah wanda aka shar'anta ko kuma ya tashi kirawo mutane ayi sallah ina so ku gane mafhumin jinni na karatu bana karatu go masha Allah sai annabi hodi ya bilal haka to wannan riwaya bakin nan ta daya mun gani hali yanzu ana lalimi ba san bakiran sallah nan zaka gane cewa ashe abin da ya shafi tsantsagoren ibada ba hukuncin ibada ba kasan anan ma akwai biki daban awala wanda mutane diya ba su gane ba akwai ibada zaran ibada kuma akwai abin da yake kama da ibada amma li kuma da ni ana sai da su al-lawazim a biki al-lawazim wanda shi asalin abin ga dora ba tsantsagoren ibada ba amma dalilin ita ibada tsantsagora shi kuma mene shi ma ya koma ibada yanzu anan manzon Allah yana tsoron yayi ijtihadi kadura ya koya lafazin da za a yi kiran sallah babu wai yana tsoron Allah kada mishi kashi sai annabi ya ce ya kai bilal tunda kai kana da kwarin murya kuma lafazukan suna hutuwa daidai to tashi ka kira mutane ayi sallah tashi ka kira mutane ayi sallah shar'an ko lugata masha Allah to haka nake so mu gane qulutu sai mala ya ce he na ce wal hadith shi wannan hadith wanda aka ka wanda mun san daga wajen wayo daga wajen wayo daga wajen Abdullahi dan Umar akhrajahu al-imam muslim fi sahihi al-imam muslim ya fitar da wani hadisin a cikin sahihi genshi hadisi na 377 wa zalika fi kitab as-salati wannan kin zaka same shi ne a kitab as-salat babu bad'u al-azan min hadis abdullah ibn umar radiyallahu anhuma imalin yace fa'idatul fa'ida aw ibn umar radiyallahu anhuma wa dan umar dan kadab Allah madaukakin sarki ji kanshi كان المسلمون هنا قادموا المدينة مسلمي سن زمان تولوك تن دا سكا زو دا سكا زو مدينة معنى دا سكا قولي دا مكا زو مدينة يجتمعون سنة تدروا قولي قولا فيتا هيا نونا الصلاة سكا نونا مكا نلوك سن صلى ياي وليس ينادى لها أما با كلا صلى بني أجي دليل صلى أي كلا صلى أسيس زوس يدل على أن الأذان من قاني ashe wannan yana nuni abu saka lalle kiran sallah dan ya kuma ma'rufan ida kadimul madina ashe kiran sallah bai zaman to ba an san shi ne a lokacin da manzon Allah ne ya zo shi madina wa fil waqti nafsuhu kuma a wannan kin lokacin da kanshi ya dullu ala kadhibil qissati allati ajarna ilayha yana nuni akan ƙaryan kissar da muka yi nuni akan ta tajiya sun ce wai an shar'anta kiran sallah wai a hufin sama ta bakwai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya wudo bayan gari bayan yawa manya-manyan annabawa sallah a wani masallaci a cikin su hadda annabi Nuhu da annabi Ibrahim go bayan wannan ya hawo ta dabba ana ce mata buraka ji kariyawa wannan burakar ta tashi bayan ta huce sama ta bakwai ma inda ta je hijabi guda ne ta rage wannan hijabin ka san daga shi ya Allah a bayan hijab lokacin da suka je hijabin abu guda ne kawai ka rasu da Allah kana kuma a kissar ai kun gani sun yi zance da Allah ba su kwai na mai ta sadaka abdi a kisar wani ne Allah kuma hei sumi ne Allah a ana al'akabar ana al'akabar ana akabar ana akabar mutakallimin kaga Allah ne ke haka yadda aka yi haso na yadda aka yi so uku a na hudu kuma Allah nuna musu cewa shi ne da kanshi kuma bayan wannan hei suka ce wai a nan ne aka shar'anta kiran sallah wanda bai zo ba jiya saboda bayani yana da yawa kinan ya nemi kasar cikin da aka yi na jiya kinan ko zai saurara zai gane wannan hukumci yace kaga anan zamu gane cewa ashe kissar da ake cewa an shar'anta kiran sallah a hutun sama ta bakwai ashe wannan kissar zaka gane ƙarya ce kissatu bad'ul azan lailatul isra'i wal mi'raj kissar da saka akan cewa wai an ware kiran sallah ne a lokacin da aka yi isra'i da mi'raj al-qissatu thaniya kissa ta biyu dangane da samun asalin kiran sallah yace awrada al-imam ash-shawkani fi nailil awbar al-imam ash-shawkani ya kawo a cikin nailul awbar a mujalladi na biyu safaha 199 babu sifatul azan babin da ya kasa mushi wannan babe ne wanda yake nuni akan siffar kiran sallah min hadisi abdullah ibn zaid ibn abd rabba daga hadisin abdullah ibn zaid ibn abd rabba kana lamma ajma rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yi wudu rabadin naqus lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabbai yace to shikenan yanzu a iya dan buga karawarawar mun gani a iya ne buga karawarawar to ne shikenan go wa huwa da hu karim amma wa annabi yayi aiki da mutane yace a iya haka amma yana kyamare ta gaci ina fatan kun fahimta duka ba an buga manzi ba mahallul ijtihad ake magana babu nan wato sai ce kawai a rika buga karawarawa dan mu nuna mutane lokacin sallah wasu kuma suka ce a rika busa kawo wasu kuma suka ce a kawai a tura wani mutum guda ya hau tudu kawai kira mutane sai mu lokacin sallah ku zo ayi sallah to yayin manzon Allah ka gane eh kalkata cewa karawarawa ita ce za ta himi ne kara kai da mutane za su gane su zo to manzon Allah eh yarda da shawara da wannan sabban suka bada amma mai ruwa da yana zama amma ko huwa da hudi ne tarewa amma annabi yana kyamar haka li muwafaqatihin nasara saboda annabi yana jin takaitin duk wani abu da yake na sha'airu ta abudiyya yayin muwafaqa da kiristawa ina fata mun fahimta ta babi min al-layl da'ib waje ba da labari dan ku gane asalin kisa dan saboda zaka ka hujja da ita wani ma garan wani Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu al-anbar Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabba shine zai mawarkin ko kun gani shi wannan gena Abdullah ibn Zaid kulli ibn Abd Rabba shine zai mawarkin yayin lokacin annabi ya yarda da wannan shawara na wanda suka ce mene a rika kada karaurawa dan a gane lokacin sallah yayi wasi da kenan wanda suka ce mene wanda suka ce mene a rika busa kaho ta fadi min al-layl ba'ib cikin dare ina cikin mawarki he wani mai cewayawa he zo he ke cewaya wa ana na'imun a halin ina mai barci rajulun wani mutum alaihi saubani akbara a tattare da shi akwai tuha guda biyu tsanwaye wa fi yadihi naqusun yahmilu a hannun shi akwai karaurawa yana dauke da shi kala yana ruwa da yace ba qultu hina ya abdullah ya sai bawon Allah a tabi'an naqus ka sai da mun wannan karaurawa ko kuma ka sai da wannan karaurawa kala yace wa mata zanaubi me zakai da wannan karaurawa kala qultu hina ce mishi nad'u bihi ila salat dan mu kira mutane ya zuwa sallah a lokacin da zamu gilgiza shi kala he shi wannan mai karaurawa he ce mishi kan kuma sai yana magana akan mawlidi go wannan wanda yake wa shi mai karaurawa he ce mishi afala adulluka ala khairin min zalika shin bana sana su da kai ba ko kuma bana shirye su da kai ba akan abin da yake wannan karaurawa da kake gani a hannuna kana son wani abin da yake wannan a Hausa go kullu bala eh nace mishi kwarai fa kala yace ta kulu to nan ne zaka gane awwal duk wanda ya zamanto shi ladan ne yake kiran sallah yayin san da riwayar kiran sallah bi ta kuma ba a yarda ba ai al-ikhtilafi baina riwayatayn kaga abin da ya koya miki sauraka shi Allahu akbar Allahu akbar kurka bi Allahu akbar Allahu akbar no labazi ne bi go ai dai go kuma hallo Allahu akbar Allahu akbar bai ga da kai go to yanzu dan kuna saurara a masallacin juma'a masu kiran sallah duk da irin kiran sallan nau'i daban-daban babu me ta Allahu akbar Allahu akbar kuma ya huce wata riwaya sai dauki ita wacce riwaya wanda zai haka ita kuma ba a gama kawai dai ka ce Allahu akbar ka huta kuma da kace ne Allahu akbar kada an samu lafazi nawa kenan guda biyu ko ka ce guda hudu kenan go to ita kuma wannan Allahu akbar Allahu akbar a dai take wanda in ka dau a wannan riwaya ne nauti dide to kaga wannan garwayen shi kanshi ya nuna cewa ina wanda ya koya ma kiran sallah ta iya yiwa bai bambance ba kankanin wannan riwayoyin guda biyu ko kuma bai san ba dai da ma dai ke sani ko kuma a na uku shine ta iya wani samba maka idan kiran sallah a cikin uku wannan da tabbata an samu da Allah ka tarzar da mu to duk wanda zai kiran sallah ɗan uwa lafiya ma wanda yake da awal ahli sunna to ka san da cewa in wata riwaya da zaka dauka in ka ce Allahu akbar to da amuta Allah ka sake tani ne Allahu akbar kan ka huta ashhadu in kuma a wannan ne lafazin wanda aka koya Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabba Allahu akbar Allahu akbar lam isko inda Allah zai tabbata Allah kadar daddam kace kuma ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah no jana digo ashhadu anna muhammadar rasulullah wa sallallahu kuma masu ta lillahi duk su kure ashhadu anna muhammadar rasulullah fa'ilin shi kuma fataha ta gani daga dan tagai annake hukuncin ta daga dan fa hurufin nasaba ba to daga dan tagai ita kuma rasulullah wata jumla ce daban Allah ka tarda da ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala nego hayya ala sala nojina hayya ala fala nojina tayago hayya ala fala nojina Allahu akbar ita kuma ba mai ta kuma la mun gane na wargo suna kaje biyu ita kuma ta karshe ba kaya kuma da bukata ba Allahu akbar hada kai al-ikhtilat la tubayna shay'ai saboda riwaya ji ne ka gama la ilaha illa Allah sai ka go yene riwaya da ce kala summa ta'akhara ghayra ba'id sanan he dan ja da baya amma da yi ba ne sa da mana sai san matsa gaba ya kuma share ta kala sai sai mi summa taqulu sannan kuma hallo he ka ce idza aqamta as-sala lokacin da zaka ta da iqama ta sallah Allahu akbar Allahu akbar ita kuma shi ke ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salati hayya ala al-falah kad qamati as-salatu kad qamati as-salah Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله نعم سينكر كذا ما تبي كذا لكن ده رواية صحيحة قوم الإمام الشوكاني كاو رواية أتكلم نيل الأوباء أنا كذا تدم قال هذي ولما أصبح أردت أن نواهي أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا زوجا من زم الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت yana ba shi labarin abin da na gani a mawalijina da abin da ya faru dangane da wannan mutum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh manzon Allah ne tsira da amincin Allah shi kare tabbata a gare shi ce inna hazihi ru'ya haqqun insha Allah yani bi lalle wannan mawalijin da kai gaskiya ne in Allah ya to nan in Allah su ala wajhi tashkik ko ala wajhi tahqiq ala wajhi tahqiq ma sha Allah barakallahu fikum thumma amara bit ta'zin yani bi tashkik ai jiran san ya tabbata ko bai tabbata to summa amara bi ta'zin eh manzon Allah ba da umarni da ai jiran sallah fa kana bilal maula abi bakr as-siddiq bilal wanda bawa ne ada na abu bakr daga baya yau tashin lura amma ba zama bane a wajen shi ana gane mishi wahala ne yaje hudda kudi ina ga dinari dubu ne ko durhami dubu nawa ne ya tsaye shi kawai dan ya san mutun ne kawai ya san Allah ya sanya bi manzan Allah kawai ya dauta shi dan kalle sha wahala Abu Bakar ne sai daga dan ne ma Umar dan ka tabi in ya ga Bilal sai sai Abu Bakar maulana wa ataka maulana me yake ni ana Abu Bakar shugaban mu ne hallo ya dauta shugaban mu shine wani malami yake cewa in akwai ma wani alfahari da bakin mutun zai to ga abin da zai alfahari da shi ba kalle ba wuri wani abu shine Bilal da bakin mutun kuma annabi ba da labari cewa wani ne kake na ji karan ka yarda karmin ka a gabana a aljanna kuma bakin mutun sabida Allah akwai daukar da ta yi wannan ya nuna wa annabi cewa shi bai saba fitsari ya kama ruwa in ya kama ruwa kuma sai yayi alawla in ya alawla ko yayi sallah ko da raka'abi kuma ba wanda aka waje fita mishi ba ya annabi sai ba abanda ba ka samu wannan daukar Allah ka tarda da yake cewa yu'azzinu bi zalika eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal wanda da baba ne na Abu Bakar ne Siddiq daga baya ya dauta shi yayi kiran sallah ya kirawo mutane wa yad'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati ya rika kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin sallah in yayi kana ehi fa ja'ahu wa tarana Bilal yazo yayi kiran sallah ya ga manzon Allah bai tashi ba kuma lokacin sallar asuba ya to he Bilal kaga he matso gindin kan kofar manzon Allah kar kuma sai duka guri guda ne da ya matso kan kofar manzon Allah za ta ga datin ila alfajiri a wani lokaci lokacin da yayi sallar yayi kiran sallar asuba fa kila lahu da ya matso gindin kofar yayi kiran sallar ya ga annabi bai tashi bai matso gindin kofar manzon Allah fa kila lahu ya ce mashi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'ima lalle wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadan zubarti ne nan ma akwai wani abu wanda ya kamata mu gane awwal ashe bi yanda kake da ruko da addini bi yanda kake da sallar asuba wata ran ne nauyin barci ya iya daukan ka sani da wasu sababbin ko dai kiyamul layl ko dai karantin hudu sai ya wata manka da kana hudu wata rana sai asuba kuma barci ya dauke kuma ga lokacin sallar asuba kuma ka kasa tashi yayi kiran sallar annabi ya tashi ya matso gindin koha ya ga babu wurin annabi har yana hawa ma yayi magana sai a tabo annabi kayin yayi magana sai aka je ko aka ce mishi ai lalle manzon Allah yana barki basara ka Bilal sai Bilal ya daga murya shi sama ya ara sautahu da mafi sama daga murya shi sai ce as-salatu khairun minan nawm kun ga daga sani as-salatu khairun minan nawm idan kaga ba wai annabi bane ko ya tabbata su wace zai kuma yake koma sunna idan yana daga cikin abinda annabi ya tabbata su ne yake koma sunna yake tabbata su abinda annabi ba sunna bane ko yake idan annabi ya ji abu ya shiru ya tabbata ana sai da shi hadisi ta gaririya go Allah ka tartar da mu he Bilal bayan ya ga manzon Allah bai tashi ba sai ce as-salatu khairun minan nawm qala sa'id ibn al-musayyib Sa'id ibn al-Musayyib wanda wasu daga cikin malaman hadisi suna ce mishi sayyid al-tabi'in wanda duka kamar yadda al-Imam Shafi a cikin ar-Risala yake yace as-sahul mursalat yace mursalatu Sa'id ibn al-Musayyib duka hadisi mursalai tabi'i yace annabi wanda ta fi kowace inganci riwayar Sa'id ibn al-Musayyib saboda shi ya zama da sahabbai sama da kai a duk wani wanda ya zauna da sahabbai zaka samu wani uku ne wani hudu wani goma in ka dau al-Imam Shafi shine ya zama da sahabbai sama da 70 shi kuma sama da 100 Sayyid ibn al-Musayyib idan ya jima daga annabi sai ka ce ka dalle kai mutum guda sai Abubakar ne wai ga mu
no
Umar ne wai ga mu Abubakar ne a cikin Sayyid ibn al-Khudayr ne idan mai riwaya shi daga wannan sahabbai ne ke ga to wata nan kawai ga ko bata lokaci sai ce kai Rasulullahi zuwa wani wanda zai ga Abubakar ne da aka ce ya Allah Rasulullahi sai fatta da hujja dole in kai wani wannan kai hadisin daraja to dai a Hausa dai daga baya manyan malamai sun fahimta shi irin sai Imam Malik irin sai Imam Shafi Ahmad ibn Hanbal sun ce su mursalatu ibn al-Musayyib kulluha maqbula suka ce kawai dukkan mursal inda daga ibn al-Musayyib to dukkan su kawai an karbe amma wannan shi daga wasu daga cikin malamai da su suka tabbata raba a iya samun matsala a wannan hanya a Hausa dai ba ijmani bane a kai kenan ko wasu daga cikin malamai suna ga Sa'id ibn al-Musayyib yana dan yaro ne aka aje shi kuma ya annabi ya zo gaba da mutum shi wannan ke Sa'id ibn al-Musayyib kina kaga dole ya zo sabai ne ji yawa a duniya na'am eh Sa'id ibn al-Musayyib yace fa udkhila hadhihi al-kalimatu fi at-ta'zin ila salati al-fajr sai aka shiga su da wannan kalmar a cikin kiran sallah amma fa a kiran sallah ne na sallar al-asr idan wannan as-salatu khairun min an-nawmi guda biyu duk inda ka sa ta ne kai bila a ce kai sai a ina ne ake sa sai a kiran sallah na asuba kuma banda wani hada akwai wani maganganun malamai guda biyu shi ma duk da abin da shi ma da yake so nuna babu wani abu amma zan dan soko muku saboda wata kila wata ran wani ya iya magarzan dan ce mafi inganci kamar da manyan malamai suka yi bincike irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su al-Imam Shawkani manyan malamai irin su Nasiruddin al-Albani na zamani kenan ko irin su Ibn Baz su sai ne as-salatu khairun min an-nawm ta mutum yanzu a murya a wani lokaci ake faɗin a ƙarshe go da farko ake faɗin annan yake tambaya me fa'idar faɗin ta da farko saboda abinda lafazin yake bayyana me kace as-salatu ma'ana ya kace sallah go to in har lokacin da aka faɗe ta kiran sallan ƙarshe ne to wani kai kiran sallan ƙarshe ne ake sallah sai ake to kuma lokacin da za a yi sallah ka tashi mutai ka tabbata ya samu sallar raka'a biyu ba ke sallar asuba to dan haka in ka diba in kai ta haƙiƙi kamar da Ibn Hajar ya tabbata su da haƙiƙi idan kai ta haƙiƙi al-Imam Shawkani ya tabbata su da haƙiƙi cikin tuhfatul zahirin yace in ka tsaya a hankali ka bibi hadisai za ka ga cewa inda aka shar'anta as-salatu ghairu min an-nawm inda al-azan al-ula lal azan al-thani amma wa da yawa daga cikin ɗan mazhabin Malikiya da ɗan mazhabin Abu Hanifa su suna ga wai an shar'anta ta ne a kiran sallah na biyu bayan wannan kuma wahani ma'ana kuskure ne na fahimta kamar yadda suka yi kuskuren fahimta da alƙanut annabi yayi ta ne da sababi ya barka su kuma suka dauka cewa ne kullun ne ake yanta shi ma nan kin al-Imam Shawkani yayi bayani haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Ma'ad yayi bayani Allah ka tarbar da mu kuma Allah sa a gane rawahu Ahmad wa Abu Dawud wannan hadisin wai rawaito shi Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad din shi wa Abu Dawud min dariqi Muhammad ibn Ishaq haka Abu Dawud ya rawaito shi daga hanyar Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim daga wani mutum da ake tare shi Muhammad ibn Ibrahim at-Tayyib an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid shi kuma daga Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid an abi shi kuma daga babayensa wa fihi a cikin riwaya yace falamma asbahatu za ta miki nan karin mutum da zai wa fi riwaya da kan ta wa fi riwaya kasan ba za a maimaita ma abin da aka faɗi ma na farko a wata riwaya kala yace falamma asbahatu a lokacin da na wayi gari ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait yana bashi labari da abin da na gani fa qala ya manzon Allah ta inna hada ru'ya haqqo yace wallahi wannan mulki ne na gaskiya insha Allah in Allah so fa qum ma'a bilal kai da kai mafarkin tashi tare da bilal kuje dan fa qum ma'a bilal tashi tare da bilal fa aliki alaihi ma ra'aita sai ka rika jefa mishi abin da ka gani ma'ana sai ka rika maimaita mishi abin da ka gani shi zai kira sallah kai kuma kana faɗi mishi da kalkas kai ba a yarda ba da kai kazan me yasa saboda baka da ƙwarin mari kuma banda wani hallo baka iya huduwa da fasi dai ashe ka ga anan a kiran sallah shaddin farko wa yake buƙatar kiran sallah wanda yake da ƙwarin mari annabi kuma ne wanda yake da makarijul huruf to dan Allah ne lagannan mu na mai da hagan in ka tsaya a hankali ka fahimci sunna wallahi za ka kura kuran da muke dashi a cikin murya wallahi yana da yawa za ka abubuwa da yawa kawai da su tantance bane aka tura gaba kuma wanda suka tantance su kuma ne sun ja baya kawai sun shiga sun gyara Allah madaukakin sarki ya kadartar da fa aliki alaihi ma ra'aita in ka gaya mishi abin da ka gani shi bilal shi zai kiran sallah fa innahu anda sautar min sabila bilal ya yi ka ƙwarin murya ya yi ka gudda lafazi kala ya mai ruwa ne fa qumtu ma bilal shi wane kenan ne riwaya kenan ko he na tashi tare da bilal faja altu uliqi uliqihi ko kuma faja altu aliqihi ko kuma faja altu uliqihi alaihi wa yu'azzinu bihi he nake maimaita mishi shine jefawa sai nake maimaita mishi abinda na gani a mawalgi wa yu'azzinu bihi shi kuma yana kalga murye shi wa yu'azzinu bi ma'ana wa yu'linu sautahu yasa ma'ul nas dan mutane su ji kenan ko kale yace fa sami azalika umar ibn al-khattab sai umar dan khattab yana cikin gidan shi ya ji irin wannan kiran sallah wa huwa fi baitihi a lokacin yana cikin gidan shi fa kara ja ya jurru rida abu sai wato yana jan jafitan shi ma'ana ya tsaya ya dar majabto bai ma darin masarai sai ji wani kayan mamaki abinda a yau wai wale yayi mawalidi ko shine ji yanzu ne kaga dole ki ne ta samu shi hankali sai Umar dan Khattab ya fito daga cikin gida wa huwa ya jurru rida abu a halin yana jan jafitan shi ya kudu yake cewa wallazi ba a saka bil haq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya manzon Allah laqad ra'aytu mithla allazi ra'a wallahi ni ma amawarki na ga irin kwatan kwatan abinda Abdullahi ibn Zaid ibn Rabi rabba yake yadda annabi wallahi awai wal yau ni ma ga nuna mawan ashe nan awwal a gona fiji shi ma da ba ashe lokacin da sabai suke tattauna wanda wasu suka ce a busa karo wasu suka ce a kada karaurawa wasu suka ce kawai a tura wani mutum ya hau tudu kawai ya rika ta mutane ku zo ku lokacin sallah yi ya ku mutane ku bar abinda kuke ku zo mu yi sallah ashe wannan abin ya tsaya a ran sabai sosai ma abin ya ci masa rai sai rasa yanda za su dan haka Allah madaukakin sarki sai ya sanar da shi a cikin mawalgi Umar dan Khattab yana hutuwa kenan da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ta falillahi alhamd dukkan godiya tana ga Allah nagode ma Allah wa rawa tirmizi wa hadha taraf min al-imam at-tirmidhi ya rawato wani gefe daga cikin hadisin minhu daga cikin hadisin bi hadhihi at-tariq shi ma a irin wannan kan hanya wa qala aisai hadisu abdullahi ibn zaid hadisin abdullahi ibn zaid wanda yake bada labarin ya ga kiran sallah a mawalidi an nuna mishi yanda ake kiran sallah an aiko mishi mutum ya koya mishi kiran sallah Umar dan Khattab shi ma mishi tasdidi annabi ya tabbatar yace hadisun hasanun sahih kaga wannan kaga di ba rijalus sanad in kana so dibi duka rijalike in ka isa ka ka wanda yake ba'i ko wanda yake da sayyidul hifz ko wanda yake da dalili ko wanda yake da ibnu biradi ko wanda yake da ta'bid ka isa baka samu dai a cikin su dukkan su ana karbar riwayas wannan kenan hujja ta bi kenan ko kana da imam shaukani al imam shaukani da cikin littafin junailul awdar wa akhrajahu aidan ibnu kuzaima kaman al imam shaukani yana so nuna ma cewa ba ni kadai bane na hudu hadisi hallo ibnu kuzaima ya fitar da wannan hadisi wa ibnu hibban da ibnu hibban almajiri da malik ibnu hibban shine malamin ibnu kuzaima shine almajiri fi sahihaihi ma a cikin hadisi a cikin da zaman su shi sahihu ibnu kuzaima shi kuma wala bayhaqi da al-imam al-bayhaqi wa ibnu majah da ibnu majah kana muhammad ibnu yahya az-zuhri al-imam az-zuhri wanda suka dan baba da al-imam al-bukhari wanda aka samu takaddama mai yawa tare da al-imam al-bukhari wanda hal yake hudda shi daga cikin garin da aka aje al-imam al-bukhari laysa fi akbari abdullah ibn zaid asawu min hadith muhammad ibn ishaq an muhammad ibn ibrahim yace a duka labarin da abdullah ibn zaid yake badawa babu wanda yake inganta sai da wannan hadith na muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ibrahim abinda yake ni a duka riwayar ma da aka kawo na hadith to babu riwaya da kai inganci kamar da al-Imam Abi Dawud ya rawaito kun gane abin da yake ma'ana a dukkan riwayar da aka rawaito to wannan riwaya ta shi kowace mafi inganci hadha wannan isnadin ya'ani hadha li anna muhammadan dan shi muhammad ya magane waye muhammad ibnu ishaq gurgurin ya muhammad ibnu ishaq li anna muhammadan dan wancan muhammad din warkon marawaitin kaita sami'a min abihi tabbas ya ji daga wajen baban shi mun gane waye baban shi abdullah ibn zaid kuma ya bawa kuma almajirin sha Allah labari shi kuma almajirin sha Allah labari akwai suka ci wannan riwayi kaga babu suka ji nago to dan haka yahya ibnu yahya az-zuhri wanda yana cikin manyan malaman hadisi yahya ibnu ma'in muhammad ibn yahya az-zuhri wannan ga wannan kuma a lokacin nan kace laysa ibn sa'ad to an kare sai fini kace haƙewan hamadan kace kuma mene ibnu uyayla Sufyan al-Thawri a'ab bi darajal man da an gari to yace wannan mutumin yace tabbas ana karbar riwaya shi kuma hadisi ya inganta mai ne yace wa qala ibnu kuzaimah fi sahihihi ibnu kuzaimah a cikin sahihi shi yace hadha hadithun sahihun sabitun min jihati an-nazar yace wannan hadisi ne tabbatacce kuma ya inganta ta fuskar turowa labari daga wani dukkan su mazajen karbakku ne kuma an yarda da su kuma ba magariyata bane li anna muhammadan shi ma hujjar da zai wani dan shi wannan muhammad kin sami amin abi dukkan malamai sun tabbata su yaji wannan labarin daga wajen baban shi wa ibn ishaq shi kuma ibn ishaq sami amin at-tayy shi kuma yaji daga ibrahim at-tayy wa laysa hadha mimma dallathu wannan baya daga cikin abin da za a garwaye wannan za a yi tadlili ma'ana sai an koyi wani abu a ina da sai uban shi ai kowa zan wai baban nashi shine abdullahi ibn zaid shine baban shi wa kan sahaha hadhihi tariq al-bukhari kai kusa ba magana bane aje akan da inganta ko ba da inganta ba yace wannan hanyar wanda muka samu ta baya ina ce hanyar min tariqi muhammad ibn ishaq an muhammad ibn ibrahim at-taymi an muhammad ibn abdullah ibn zaid wannan ba da hanyar yace to wa kan sahaha hadhihi tariq al-bukhari al-imam al-bukhari ma ya inganta wannan hanyar wanda ta zo bukhari sai ta inganta a cikin su babu abin su to in bukhari sai ta inganta da wai za a yi saba ne shi ma hakahu tirmidhi kaman yanda al-imam tirmidhi kun san al-imam tirmidhi ya dan yi karatu kadan a wajen al-imam al-bukhari to cikin irin abin da al-imam tirmidhi ya hagaido fil ilali anu cikin wannan littafi wanda ake tare shi al-ilal yayi shi na kan ilimin hadisi qultu he nace wa hadhal kalamu alladhi zakarahu shaukani wannan zantan wanda al-Imam Shawkani ya bada labarin shi min tasihihil a'immatu li hadha al-hadith yana daga cikin shugabannin masaran hadisi sun inganta wannan hadisi wa iqrarihi lahu kuma sun tabbatar da shi min wa iqrarihi lahu zakarahu bi nasihi al-hadith ibn hajar al-asqalani bi talkis al-wabay wa hatta ibn hajar al-asqalani wanda a zamanin shi babu ilimin hadisin shi shi ma ya bada labarin shi a cikin talkis al-wabay yace rijalu isnadihi sabit rijalu isnadihi sai ka mazajen da suka rawaito wannan hadisin sun tabbata ka diba mujalladi na farko safara ta 1906 ka sake diba kuma safara ta 2901 wa aqarrahu ibn hajar al-asqalani ne ya tabbata su wannan hadisin da wannan hadisi ne sahihi kuma dole ne aka hujja da shi qultu he nace wa laqad aqarra tasihihu haula'i al-a'imma tabbas ya ta muhaddith wadin nail shaykh Ahmad Shagir al-Allama Mubdi Nisa yace tabbas waɗannan shugabannin na hadisai wanda a lokacin su ne ake ji a ilimin hadisi to bayan su ma kuma wani wanda ake ce da shi Wadin Nail Sheikh Ahmad Shagir al-Allama shi ma mun san shi ko dare muke zamani da shagir jira nan da mata wanda yanzu a duniya a masu ilimin hadisi in ga al-Imam Sheikh Rabi'i in ga Ahmad Shagir al-Allama Mubdi Nisa Nazaruddin al-Albani shi ya mutu kenan ko eh wannan al-Imam Tuwayziri nawa kenan akwai wani guda al-Imam al-Madkali ne ina ga ko al-Imam al-Dakili ne ko ma ina ga Sheikh al-Madkali to wannan malaman a yanzu duk duniya babu wanda ya kai zuwa ilimin sanin jarhu at-ta'dil sanin ilimin hanyoyi wanda ake karbar riwaya na hadisi da wanda ba a karba yace kai ku tsaya wanda ake ji a zamanin yanzu wanda suka yi kwa ilimin hadisi wanda suke da rai yace wani mutum wanda ake ce da shi ne Wadin Nail Sheikh Ahmad Shagir al-Allama Mubdi Misr ya tabbata cewa wannan hadisi ya inganta fi takhrijihi li sunan at-Tirmidhi wajen takhrijin shi mun gane takhriji ko ne ko dukkan hadisan da aka samu ne a cikin sunan at-Tirmidhi kuma ya bambamce tsakanin wannan riwaya da wannan riwaya fa inda ma qala at-Tirmidhi min hadisi ko kuma an hadisi Abdullah ibn Zaid inda al-Imam at-Tirmidhi yace wannan hadisin yana daga riwayar Abdullah ibn Zaid yace to wannan riwayar hadisun hasanun sahih shi ma Ahmad Shakir al-Allama Mukti Misra yace wannan hadisin ya inganta sanadan wa madana dan haka babu wani gurin suka akan shi kada yace wa kadura wa hadal hadis Ibrahim ibn Sa'ad haka Ibrahim ibn Sa'ad shi ma ya rawaito wannan hadisin an Muhammad ibn Ishaq a tamma min hadal hadis wa adwal ya ma hi tsakal fa'ida ya ma hi tsau fiye da wannan hadisin wanda muka kanata wanda kare fihi kisatul azan matana matana ya ambata cewa kisan kiran sallah bibi wanda muka yi bayanin ta go wal iqamatu marratan marratan ita kuma ta da iqama dai ma'ana anan abinda zamu gane a fa'ida kiran sallah nawa ake bibi iqama dai sai ka samu wata riwaya daban kuma wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito yace wa wani sahabi in ka zo ta da iqama kowane lafazi kai dai dai banda kan iqama dan ka san me yasa inna tabbata su muku wannan riwayar ta bi sai nuna kaman koyewa wata wanda na gani da kike nan hali yanzu hadisi yana nan sahihi annabi ya ce wani sahabi idan ka zo kiran sallah sai kai a hankali in ka zo ta da iqama sai kai gaugawa idan ka zo kiran sallah sai kai kamar mai ta so biyu amma in ka zo ta da iqama sai kai dede ya ne illa kada iqamatis sala kada iqamatis sala kaga istizna ne akai ita nawa zai yi Allah ka dardar da mu qultu he nati fa qama muhaddithu wa bin nayl bi tafriji ma zakarahu at-tirmidhi fi tafriji sunan at-tirmidhi wannan babban malami wanda a zamani yanzu babu malamin da ya kai shi a ilimin hadisi in ga wali sai al-imam ar-rabi'i da ash-shaykhul madaka dikin go da shi wannan kin ahmad al-allama da ya tashi yace to wannan hadisi wanda al-imam at-tirmidhi ya rawaito a mujalladi na farko safara ta 360 wanda ake ce da shi ahmad shakir al-allama mubdi misra haisu qala muzawara mai wanda a yanzu duniyar yanzu malamai suka ce in ka zo duk duniya ta yanzu zaka zane wa'inda suka yi kowa ilimin hadisi guda uku dolan da ya gasa Ahmad Shakir al-Allama Mubdi Misra dukkan da zan ranka dama albani ne yake gaban shi gasa to yanzu albani ya mutu kenan dole da za a yi aiki kenan da wanda yake da rai haisu kana lokacin da shi Ahmad Shakir al-Allama yake cewa wa riwayat Ibrahim ibn Sa'ad riwayat Ibrahim dan Sa'ad allati ashara ilaiha wanda wannan mai riwayar al-Imam at-Tirmidhi ya nuni zuwa gare ta رواها احمد بن مسند با ما ترمذي كده بي روايته من غني الامام احمد بن حنبل يا روايته في مسند المجلد نه 4 حديثنا 406 ان يعقوب بن ابراهيم ان سوي من مروي ان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد انا ابي ان ابن اسحاق ورواها ابو داود ثم بند انا ابو داود يا روايته ده شيما هل المجلد نه 4 صفحه 187 ya sake rawaito da safara ka 189 an Muhammad ibn Mansur al-Tusi an Yaqub wal hadith rawahu aidan ibn Majah yawa Tirmidhi banda shi ibn Majah hallo banda shi Ahmad ibn Hanbal banda shi Abi Daud an Abi Ubay Muhammad ibn Ubay ibn Maimun an Muhammad ibn Salama al-Hirani an ibn Ishaq wa fi kulli hadhihi riwayat sarraha ibn Ishaq bi samai inda yake nuna cewa hadisin ya inganta a duka riwayoyin da aka rawaito guda hudu akwai sai an ce daga Ibn Ishaq inda ake ganewa riwaya bata inganta ba wani in yazo ya tsallake Ibn Ishaq galura ko kuma ya kawo wani madad akan batun Ibn Ishaq Ahmad Shakir yace kadiba duka riwaya akwai in an zo sai an ambata ne Ibn Ishaq bi samai ba tabbata su wajin shi da kunnan shi min Muhammad ibn Ibrahim daga wajen Muhammad ibn Ibrahim warawahu aidan al-Baihaqi a cikin sunan al-Kubra ita hallo al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan al-Kubra a mujalladi na farko safara ta 319 da safara ta 319 da tsadi asaniyat da isnadodi min tariqi Ibrahim ibn Sa'ad thumma rawa an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid li anna Muhammadan sami'a min Ali kaga shi ma abinda Ahmad ya kire saboda shi Muhammad dukkan malaman hadisi sun tabbata sai ya je daga wajen baban shi wa ibnu Abi Layla shi kuma ibn abi layla lam yasma min abdullah ibn zaid shi da yaji daga wajen abdullah ibn zaid kenan shi riwaya shi hanin da share da wannan riwayoyin da aka kawo guda biyu ahmad shakir al-allama mubdi misra da wannan sun inganta sai dai mutum kawai abin da zai faɗi thumma naqala an kitabil ilal al-kabir sannan hallo ya sake shirwa wani labari daga wani littafi wanda ake cewa al-ilal al-kabir wanda al-imam at-tirmidhi ya rubuta shi kana hayti sa'altu muhammad ibn isma'il wa yake magana shi Ahmad Shakir al-Allama ya ina kai mana ya dauko hujjar ne a cikin mene al-ilal al-kabir wa wanda ballanta al-imam at-tirmidhi yace kana sa'altu muhammad ibn isma'il waye zamani da bukai al-imam at-tirmidhi ko bukai ne Ahmad Shakir yanzu ma yana da radiyo mata ba eh kawo wani labari wanda dole ka zaka yarda da cewa wannan riwayar ba ta inganta wanda aka samu daga wajen wa daga wajen Abdullahi ibn Zaid ne ne ibn Abdi Rabba yace sa'altu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari na tambayi Muhammad ibn Isma'il dan garin Bukhari an hazal hadith dangane da wannan hadisin fa kale yace huwa indi hadithun sahih huwa indi hadithun sahih ni a wajena hanyoyin da na bibiya wannan hadisin ya inganta nan abinda malam yake so yace to kai kuma a hanyoyin ka ya hadisin bayan al-Imam al-Bukhari yace shi hanyoyin da ya ba hadisi ya inganta to kai kuma a hanyoyin ka ma'ana wai hanyoyin da zaka bin wai wai sun kai ma irin kwarin matakin da Imam al-Bukhari zai dauka kai kai saka dauka ma kuma akwai hanyoyin da kai baka ma san su wanda shi kuma ya san su Allah ka tarbiyyar da mu yace sa'altu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ko al-Bukhari ana hadal hadis na tambayi Muhammad ibn Isma'il sunan shi Muhammad sunan baban shi Isma'il wannan mutumin dan birnin Bukhari ana hadal hadis wannan hadis wanda aka rawaito daga Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabba wai riwayar da rijali ne sai in ganda ko ba sai in ganda ba ya Imam al-Bukhari yace huwa indi hadithun sahih ni a waje na wannan hadisi ne sahih kullu suye na ce wa kafa bi tasihihi amir al-mu'minin fil hadith yace kai ya wala ta sheda shugaban dukkan wasu masalan hadisi a duniya wanda ake ce mishi al-Imam al-Bukhari ya wala ta sheda cewa wannan hadisin dole mutum ya yarda da shi aka ce waye shugaban wanda yake kowa sanin hadisi idan al-Imam al-Bukhari bi hadisi qissatu Abdullah ibn Zaid fil azan sabida hadisin da aka samu wanda aka bada labarin kissan farkon kiran sallah daga Abdullah ibn Zaid kenan go daga Abdullah ibn Zaid go kullu eh nace wa kaifa la wa kad awrada al hadis ibn Hajar yo wai yaya ma ba ma dole bane ibn Hajar al Asqalani ma ya gawo shi shi hadis sari shi wani laddai wanda yake tare shi hadis sari a safara ta 513 an Ahmad ibn Hamdun al-Qisari qala wata riwaya da bakin go yace sami'tu Muslim ibn al-Hajjaj mun san Muslim ibn al-Hajjaj ko Muslim wannan na ku sahibi sahih naji Muslim ibn al-Hajjaj wa ja'a ila Muhammad ibn Isma'il ya zo jan Muhammad ibn Isma'il wajen wa gina al-Bukhari al-Imam al-Bukhari fa qabbala bayna aynai eh sumbalta tsankanin idanun shi ya kama shi ya sumbalta tsankanin idanun shi wa qala yace da'ani hatta uqabbila rijlayka dan Allah ka barni ban kare ba sai na sumbalta kafuwan ya al-Imam Muslim ya isko Bukhari saboda tsabar san da yake wa Bukhari kuma ya ga mutumin da a duniya bai taɓa gani wanda ya sake limin hadisi kaman shi saboda tsabar girmamawa ya zo kama Bukhari ya sumbalta nan da shi kun san sumbalta go kuma ya sumku ya ce dan Allah ka bari in sumbalta kafuwan ka ya ustazul ustazina ya kai malamin malamai in dai a sanin hanyoyin ingancin hadisin ko wanda ya kai wa sayyidul muhaddisina kai ne shugaban duk wasu masu ilimin hadisi wa dabiqul hadisi kai ne maganin hadisi wa ilabi kuma da sanin matsalar shi ko ta yaya ta zo ta dan Allah in tambaye ka akwai shaidar da ta kai cewa al-Imam al-Bukhari ya tabbata cewa hadisi na ta inda aka samu kiran sallah shine ta hanyar maholiki ne kuma da tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanan da mutaba na Umar dan Khattab cewa radde ji amma kiran sallah ya fito daga gidan shi cewa wallahi irin wannan kiran sallan da ake nema a wayi wale wallahi Allah nuna mu irin wannan kiran sallan kuma lafazin duka duka babu kari babu rai manzon Allah ce wallahi innaha la ru'ya haqq insha Allah annabi ya ce wannan mawarki ne na gaskiya tun daga ranar ake kiran sallah har zuwa yau yanzu zaman da muke ana to wannan shine abin da aka samu na ingancin kiran sallah a dangane da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma duk wani abu da kaga an hakaito akan kiran sallah cewa an shar'anta kiran sallah ne a sama ta daya ko sama ta biyu ko hudun sama ta bakwai to wannan ƙarya ne ko manyan malamai sun yi bayani ba a buƙatar wani abu ko kullu hinati wa bihatayn al-qissatayn as-sabiqatayn da waɗannan qissosin guda biyu ne tabbatattu ya tabayyana anna qissata badu al-azan laylat al-isra' wal-mi'raj zai bayyana lalle ka gane cewa qissar da ake tawo farkon inda aka fara samu a kiran sallah wai a daren da manzon Allah ya isra'i da mi'raji qissatu wahiyat qissati taqriya kenan dan haka ɗan uwa anan zamu gane ashe qissar da ake cewa wai an shar'anta kiran sallah a sama ta bakwai ko hukun sama ta bakwai ko cewa manzon Allah mala'ika jibrilu ya dauke shi sai je wani guri ya ga wani mala'ika ya huto daga cikin hijabin yana hutowa da manzon Allah ya tambaye shi yace na rantsa maka da Allah ni ma wani mala'ika inda nake ban taɓa gani shi yau kun ji kin sal aje go eh mala'ikan eh magana da manzon Allah eh suka mishi tambaya kuma ya Allah ya amsa har da suka mishi tambaya hallo Allah ya amsa wannan kisosin duka ƙarya ne babu wani abu wanda yake nuna cewa mala'ika jibril sun je da manzo Allah wannan gurin malafiya ma abin da ya akuya abu da ga ƴan uwa su ta irin wannan hanyoyi na manya manyan malamai kun gade zamu dan zanu kadan daga cikin su tunda sun kai kamar 15 wanda suka yi magana akan wannan kissar da muka wancan ta jiya ƙarya ce akwai ibnu addi mun san ibnu addi yana cikin ulama ulijari wanda adil mun zamanin waje nan dai kenan go sannan akwai al-imam as-suyuti wanda kan kuma ce malamai sun mishi shaida cewa a zamanin shi shi ma in za ka zana manyan masanan hadisi guda 10 to dole ka sa shi duka karsan ranka a cikin al-ali al-masnu'a il ahadith al-mawdu'a ya kawo cewa wannan kissar da aka ce wai manzon Allah an yi isra'i da shi har an je gindin hijabi na ƙarshe wanda daga shi ya Allah ana aka shar'anta kiran sallah ita wannan kissar ƙarya ce a cikin shi akwai wani mutane da shi ziyad ibn munzir kuma ittafaq al-ulama ala annahu kazzab dukkan malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa wannan mutum makaryaci kuma kar kuma ce abinda al-imam ad-darqutni ne yace kana ne rafiya ya zama so dan shi'a ne yaba ul-hadith yana kirkirar ƙarya ta ƙarya ya kirkira hadisi na ƙarya yace daga manzon Allah dan haka dukkan malamai ibn hamkan al-imam al-bayquni al-imam al-burqani al-imam al-bayquni kuyaye bibi daban-daban al-imam al-burqani ibn hamkan al-imam ad-darqutni al-imam al-mizzi ibn addi ibn hajar al-asqalani al-imam as-suyuti nam al-imam az-zahabi duk sun ce wannan mutumin magariyaci ne dan Allah in gaya maka yanzu bayan wannan maganar ba ka gaya miki sheda a cikin karatun da maka a cikin duk wannan malaman da muka zano na takhrij akwai wani malami wanda yace a saduqa ai sika to kun gani ko ne ta ke ne munkaru da hadisi ko ta ne majruba ko ta ne kazzab ko ta ne yaba ul hadisi duka ko ne dai maganar da yake miki sheda ta yake miki mummuna to dan haka ɗan uwa hadisi ya inganta an shar'anta kiran sallah ne samun shi asalin samun shi daga ne daga mawarki anan zamu gane ashe ba wai ana neman ba akan hujja da mawarki ba a sharɗin shi ne in annabi ya tabbata ina mutanen mu ne yanzu ba su ta sani mawarki annabi ya ce masa kaza wa tabbata sama in ka ce annabi ya mace wani annabi in ka ce manzo Allah ya mace manzo Allah ya mutu ai a mawarki ya mutu ba akan hujja da mawarki wannan mawarkin da nake baka da bai annabi da rayuwar shi ne da ran shi da komai shi ana mishi wahayi akai mawarkin ya tabbata kuma da ace ba na kirki bane annabi ta zai aka kuma da mawlidin ka an ji ba aiki da shi hali yanzu ai ne wahi daga sama da haka tabbata su annabi shari'a ne da abna annabi ya tabbata su to shari'a ne ma'ana dole a dishi kuma dole a yarda da shi duk wanda yace da rabu da shi to ta alama sai na mana hudin cewa baka yarda da annabi 100% to duk wanda zai magana akan wannan hadisi ne magana ko na'am kamar ka kankano ne shi ne mutum
tun
da
sallar wari na'am da rajin ne wani
ai shi ne ma da yake nuna cewa shi wa mawarkin kiran sallah yadda sai ka shi shi isra'i da mi'raji a makka ma ko kun gani shi kuma ho mawarkin kiran sallah ba bayan an daura madina ai kuma kaman ce ba ban san ba ko muku dora ba da farkon kuji ba abin da yake farkon kissa ai kai kaji farkon kissa yace bayan sun mance cewa shi isra'i da mi'raji dukkan malaman da buzi da malaman hadisi da malaman bidiyo sun yi ittifaqi a ina ne aka yi shi a makka ne aka yi shi shi kuma farkon shari'an da kiran sallah cewa a madina ne wai wani yace wai ko ta wannan in kuma tabi to bi haza ya tabayyan anna hadhihi al-qissa wahiya yace ko ta wannan ma wai yace ka iya gane wa wannan kissa al-qariya ce
na'am
amsar ka kinan ta zo a littafin ne da baka lura ba wannan kissa al-abada na'am yana ba na'am
na'am
kan ka hinka wara shi ne kamata kai ta sunan ne ba a ita as-salatu ba kamar ta ba ai ta
na'am
ba kowa ba ai ka gane
wai kaman ga ladan
ba a sunna hi ga yi kan sallan to ban in ka zo kuma karshe ki hai ka sai ne as-salatu kayrun min an-nawm sai ka tige kuma misali hayya ala as-salah hayya ala al-falah kaga la mijiri ne kai kuma ka sai ne as-salatu kayrun min an-nawm ga tare su kuma Allah ba gaba ma sha Allah ba mai magana na'am sunan mai litafin majmu'a ne na dukkan wasu wanda ake ji a duniya wanda suka yi ko ilmin hadisi sune sai ga suka yi ko ilmin litafin babu bambanci tsakanin wani dan malikiya ko dan shafi'iyya ko dan mazhabin Abu Hanifa a duk an wuce maganar mazhabin ka lura kuma magana ne ake akan zunzurutun ilmin hadisi kuma babu magana ta tsanniya duk wani marwaci da ka sani ya tun kwankwado maka wani litafi wanda ake magana akan shi baka yi zama koyo ka kama da wani to zan ce ma babu mashi duka kwata kwata addini in kuma akwai to wani al-Imam al-Mizzi yayi magana akai a cikin tahzib wani yayi magana akai shi a cikin menene lisan al-Mizan ko a cikin al-Mizan ko kaza da haka kenan wannan man amma kuma wanda aka ba wakilin rubuta shi ana ce da shi Ali ibn Ibrahim ibn Musa Ali ibn Ibrahim wanda aka ba wakilin rubuta shi amma wannan bincike ne 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 dukkan madilin hadisi na duniya gabaki daya kuma na kowace mazhab Allah ka tarbiyyar da mu ana ce da su Ali kisas litan rubuta shi akan kissosi na kayya tahziru da'iya min al-kisas al-wahiya yake ni jana hausa ore ta zuwa da masu wa'azi daga kawo mutane kissosi na kayya yanzu da nan ne ake malam musa a wannan duniyar dai sai ga babban malami ya janyo aya kawai na karanta mutane ta tsanni bayan kuma duk malami sun ittifaki cewa duk wata kissa wadda take ta kariya in ka karanta wa mutane ba tare da ka ce musu ba sai ta kariya to a fahimi da malaman hadisi kun ka kirkiro annabi sabuwar kariya saboda kai tabbatar su akai tun da ai baka kore sadaka da tarda na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صدق فمن الله وما كان من خبر أو زلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتقوا وتراسوا وسدوا الغلط ما شاء الله.